sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yau 7 ga watan Satumbar shekarar 2019, sunana Mahmud Lalo. Mahaukaciyar guguwar da aka wala kabi da Dorian ta sauka a jihar North Carolina bayan da karfin ta ya ragu zuwa mataki na 1 ta koma zallar ruwan sama da ya haifar da ambaliyar ruwa a yankunan da ke gabar tekun jihohin North da South Carolina da ke nan Amurka. Bayan da ta sauka a jiya Juma'a, guguwar ta nausa zuwa cikin tekun Atlantic har ta kai gabashin gabar tekun Amurka, a cewar cibiyar da ke sa ido kan aukuwar guguwa a kasar. Gabanin haka, guguwar ta daidaita yankin tsibirin Bahamas, inda mutane da dama suka rasa rayukansu, kana aka yi asarar dukiyoyi da dama. David McKay, mazaunin tsibirin na Bahamas ne da ya tsira daga guguwar.
Love this island. And it's just like we're getting more and more of these storms that are coming.
Yace ina matukar kaunan wannan tsibiri. Matsalar ita ce gidan da zaka gina da noman da zaka yi da duk wasu shirye-shirye da zaka yi duk na wucin gadi ne. Saboda yadda muke yawan samun irin wannan guguwar. Guguwar ta Dorian ta yi awan gaba da daukacin ungwanin da ke tsibirin tare da share asibitoci da filin tashin jirage. Isuwa ji Alamis, adadin mutanen da suka mutu ya kai 30, amma hukumomin yankin sun ce akwai yiwuwar adadin ya haura haka, yayin da ake ci gaba da zakulo garwakin mutane a baraguzan gine-gine da suka rushe. A Zimbabwe, yayin da ake ci gaba da zammakoki, ana ci gaba da bayyana ra'ayi masu karo da juna bayan rasuwar tsohon shugaban kasar Robert Mugabe, wanda ya cika a wani asibiti da ke Singapore a jiya Juma'a yana mai shekaru 95. Yayin da wasu ke bayyana shi a matsayin mutumin da ya samarwa kasar ta Zimbabwe yanci, wasu kuwa cewa suke ya sha tafka magudin zabe da lalata tattalin arzikin kasar, kana yayi ta musgunawa jama'a kasar. Rosemary Moyo, a kasar ta Zimbabwe, ce:
I think President Mugabe was a leader. Yeah, since he was voted to be the president of Zimbabwe.
Tace ina ga Mugabe shugaba ne na gari, tun bayan da aka zabe shi a matsayin shugaban kasar Zimbabwe ya dora ta akan tafarki mai kyau. Muna fatan Allah ya ji kanshi. Sai dai a ganin tsiyamo Mowenga, wanda shi ma dan kasar ta Zimbabwe ne. Mugabe ba shugaba bane na gari, ta kowace fuska ka kalle shi. Ni ban san ma me zan ce dangane da mutuwar tasa ba. Amma duk da haka, idan ka duba shi ma dan adam ne, dole ne mutum ya girmama shi. Murgaye Mugabe ya kwashe shekaru 37 yana mulkar kasar ta Zimbabwe, bayan da ya karbi mulki a hannun Turawa marasa ranjaye dake kasar a shekarar 1980. A yau Asabar, hukumomi a Hong Kong sun takaita zirga-zirga jirgin kasar dake zuwa filin tashin jiragen yankin a matsayin wani mataki na hana gudanar da zanga-zanga a wannan karshen mako. Hukumomin kasan yankin sun ce jirgin kasan yankin da ke zuwa filin tashin jiragen zai yi aiki kamar yadda ya saba, amma idan ya tashi ba zai tsaya a kowace tasha ba har sai ya dangana da filin tashin jiragen, wato zai tsallake tashoshin da ke tsakanin inda ya taso da inda zai tsaya. A farkon makon nan, masu zanga-zanga suka yi kiran da a fito domin gudanar da wata sabon zanga-zanga a filin tashin jirgin, sai dai babu tabbacin ko gangamin zai wakana. A watan Agusta, an tilasta wa hukumomin yankin rufe filin tashin jiragen bayan da masu zanga-zanga suka mamaye shi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Burin da India ta sa a gaba na ganin ta tura jirgin da baya dauke da matuki zuwa duniyar wata domin gudanar da bincike ya samu cikas, bayan da hukumar kula da bincike a sararin samaniya kasar ya gaza tuntuɓar jirgin nata mintuna kaɗan gabanin ya sauka a duniyar watan. wannan dai babban kuma baya ne ga kasar ta India wacce ta so ta bi sahun kasashe uku kacal da suka yi nasarar tura jiragen su zuwa duniyar watan wato Amurka da tsohon tarayyar Soviet da kuma China miliyoyin jama'a kasan ne suka raba dare a gaban akwatunan talabijin din su domin kallon yadda jirgin zai sauka a yau Asabar kamar yadda aka tsara wannan yunkuri shine na biyu kuma mafi sarkakiya da kasar ta fuskanta a shirin ta na tura jirgin zuwa duniyar watan wanda aka wa lakabi da Chandrayaan 2 Hukumomin Afghanistan sun ce mayakan Taliban sun kai wani hari a daren jiya a garin Farah da ke yammacin kasar wanda shine headquarter lardal Farah babu dai takamaiman adadin mutanen da suka rasa rayukansu a wannan hari a bangaren dakarun kasar da mayakan na Taliban
kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin mu na a bari ya huce.
Madalla kamar da kake ji kai baka nan makon da ya shige wannan waka ce ta wani mawaki daga jamhuriyar Niger ana cewa Mamman Sani Mati Adamulmula
ho ka ji wannan
baba makon da ya shige Adamulmula na kamar shi yasa shi da shi aka zauna aka yanke shawara wannan sunan Adamulmula to yau zamu gabatar da kashi biyu na hirar da suka yi da wakilin Musulmin Mun Barma to kafin nan barka da dawowa
to barka ki dai
ya alaji
to lallai ka
sai dai banga alama ga da sutura an zuba amma dai
lallai kuwa an kan zuba sutura
da dogon wuya
sai zan baki labari
kai ban ruwa ba duka
to lallai zan baki labari ai
to kai kuma kai wannan jin labarin da ka bari mu fara kamar yadda muka saba da wadannan gaishe-gaishe da suke hannuwan mu bari mu fara da wannan gaisuwa ta aziyar sashen Hausa zuwa ga iyalan Mama Safiya Estefanis Thomas wadda ta rasu a jihar Adamawa Najeriya wadda za a jana'iza ta ranar Asabar mai zuwa a Banshika karamar hukumar Hong ta jihar Adamawa kuma ta rasu ta bar yaya da suka hada da Adangeriya Kubu Thomas da Dr. Power Estefanis Thomas wanda shine ya aiko mana shi Dr. Stephanus Thomas dinan wani kwararren likita ne a nan fitatta jami'an nan ta Pennsylvania doja ne kuma likita ne to sho Allah ya jikanta ya kuma kyautata namu karshen sai kuma haka sai kuma wannan gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayi Reverend Gero Magaji wanda shi kuma ya rasu makon da ya shige aka kuma yi jana'izar sa ranar Asabar da ta gabata a Ekwawan ta da jihar Bauchi Allah ya sa duka sun huta Allah kuma ya kyautata namu karshen
to amin
to bari mu ci gaba da waɗannan gaishe gaisuwa fata alheri zuwa ga Kilu zamani almajirawa malumfashi da kushi wakili Polmi da Talatu Alkasin Ruben da Kefas Kure da ke Afirka ta Kudu da fatan suna nan lafiya da kuma Adamu Matayas Gombe jihar Adamawa sai Professor Bube na Maiwa da yake Jami'ar Diop a Dakar kasar Senegal kenan sai kuma Ishaya da Laraba Kure da Ladi Big John dukan su a jihar Plateau sai Hadiza Levi Barka Hassan wadda take bukin cika shekaru muna miki barka da abinda bari mai amfani da harshen tura happy birthday
eh kwarai kuwa
sai kuma Ibrahim Rimaye da Habiba Ibrahim da Dauda Salisu da kuma Bilkisu Salisu da fatan an tashi lafiya
to alheri bari mu karanto wannan kuma wasika ta gaba wadda ta fito daga Bulama Isa Gangare Jos da Gali Saraju Paki suka ce yau a filin abar ya huce muna so ku mika sakon gaisuwar mu ga waɗannan mutane kamar haka wanda suka ce na farko ita ce Faiza Muhammad da binta Aliyu Zurmai sai kuma sahabi mai leda Yakubu mai Bauchi Rishi ko haka kuma da Harisu mai Nama sai kuma Gali Sarajo Paki akwai kuma wasika da ta fito da gurin Salihu Isa Fana yace filin abar ya huce muna muku barka da warhaka sannan kuma muna so ku mika muna sakon gaisuwa ga waɗannan bayin Allah Malam Bala Adili Fana da kuma Safiyanu Garba PRO Fana sai Salan Galadima mai shago Fana haka kuma akwai Hassan Master of Ingredient sai yace akwai Hassan Master mai Ingredient Fana daga mai sauraron ku Salihu Isa Fana karamar hukumar Kamba ta jihar Kebbi a Najeriya
to madalla to sai wannan kuma gaisuwa fata alheri da ke hannuna zuwa ga Newton James da Deacon Samuel Buba da Steve Oga sai Moses Ugala da Mary Ezekiel Gudi da Simon Ejembe da Haruna Danjuma Gata da Manji Biwaran da James Azia da Solomon Joseph da Yop Yohana da Justina Ibrahim da Gimbiya Bako sai kuma Ambassador Jimba da iyalansa da Ayuba Gani Ziti da Lami Bukari Ibrahim da Sama'ila Lawal sai Sama'ila Gumin gaisuwa fata alheri ta abari ya huce zuwa ga Dan Ladi Naka da Kinga Kasuwa da Sa'idu Garba Nana da Na'ali Ahmed Dumbulin da Naomi Yohana Musa da Asabe Mati da Roda Suleiman Auta da Habiba Musa da Baratu sai Alheri Aliyu Auta ta kwarata kenan da Talatu Levi Barka Hassan sai Rebecca Jerigani da Yusuf Sama'ila da Rose Luka Pito da Alisa Ibzan Dalla da Inusa Alkasin Dan Asabe da Kande Adamu gaisuwa fata alheri zuwa ga Murja Musa Kwakware da Dr. Salihi Suleiman Auta da Rakiya Nuhu Bawa da kuma Esther Ahmadu Mani da fatar an tashi lafiya
to a wasika ta gaba kuma ta fito ne daga Muhammad Musa Dambam a jihar Bauchi yace salam sashen Hausa na muryar Amurka ina so ku mika sakon gaisuwa ta ga waɗannan mutane kamar haka yace mahaifina Malam Musa mai gyaran keke Dambam sai Husaini Abba Dambam Suleiman Dan Farauta Gurbana Yusuf Bori mai markade Dambam Umar Musa Dambam Yakubu Abdullahi Dambam sai kuma Alhaji Sani Wali Dambam kana kuma da Malam Isa Ahmad Lude Dambam haka kuma akwai Prince Ya'u Adamu Bulkacuwa sai Umar Faruk Bulkacuwa haka kuma da Yusha'u mai Biredi Bulkacuwa sai wanda ya sanyo a na karshe shine Umaru Danguwa
to da fatan dukan su an tashi lafiya muna masa fata
alheri kware da gaske
ya jalal wal ikram ka ba masa arfa kidan soyayya dauri haba mai gida makangana si haka to su baba a kaina tafi an dan to mai san ka hankalinka ya fanta
Alhaji sabon Alhaji Phil.
Oh, lallai dai kan wannan
Alhaji gaskariya. To, kafin mu kai ga waɗannan buhuhun labarai da ka tawo mana daga
ƙasa
mai tsarki, bari mu je garzaya jamhuriyar Niger inda wakilin mu Sulemu Muni Barba ya mana hira da Adamulmula.
Eh, Adamulmula.
Adamulmula. Ga kace bibi na wannan hira ta su.
Fulan gabas da wullan yamma. Ulangu som da kuna arewa kusanya shirin tarban babban bako bakon ku bazan shadi ba bakon ku bazan kiho ba amma bakon ga da kai zabe ni wurin kwana da ruwan da nake sha in aje muku dan kwano na shi kwana wannan bako ke wadin manuwa ta hiyatai dan madara duka ba ta cika shi Tungule baza ya cika shi ba cikin ku baza shi cika shi ba kasambara ba ta cika shi ko shanu duka ba su cika shi sai kun gama da yar hulani
yawa ina gani yar hulani da har yanzu kana bayan ta kana ta waduwa bayan ta kana son ta ba
sai to ka diga ni ayo ai kuma yanzu ai babbar bara na gida sai yar bihillata sai dai hillani sai dai in ta yi hakuri da bihillata
to dashi ya aka yi daga rap ka dawo kada-kada da waƙoƙi irin na gargajiya
eto ka san da ke kamar yadda na hidi da farin ina ga nayi zancen cewa mu ko lokacin da muke rap din ma lalle rap kiɗe-kiɗe ne na matasa ma za a cewa na zamani kuma na matasa ma to mu ko a wannan lokacin da tunda dai muka dan yi ƴan waƙoƙin mu na farin da ma rabin album din mu na farin cikin dan saboda waka 13 ce cikin shi amma 13 amma ina ganin da muka yi biyar da muka kare biyar kama a studio kuwa sai bamu yi da duka album din ba sai da muka sake kiran makadan gargajiya su zo su dan sanya mu kayan kiɗi na gargajiya to ke abin hina wurin shine mu tun ma tun tashin farin gaskiya bamu yadda al'adu ba da gargajiya mun yi lissafin cewa lalle kai cikin wanga duniyar da muke ta yanzu lalle abin da ke bambanta ka da wani kai gaskiya al'adar nan wacce taka ita ce kowa irin taka ita kadai ce wani baya da irin taka kuma kai ma baka irin ta wani da kuma so tun ga tun tashin farin lalle mu muna dan sanya kayan kiɗin gargajiya cikin kiɗe-kiɗen mu to don ka mai daga baya sai na yi lissahin cewa kai lalle in yi zamuna kayan kiɗin nan na gargajiya da muke kiran kullum mu kira makaɗa na gargajiya su zo su sanya mu to ni kan kaina ya kamata in koya in sanya su to don sai na nemi in koyi wannan kuma wannan wajen koyan yau da gobe sai ma soyayya waɗannan kayan kiɗin suka shige ni suka shiga ni gaba ɗaya yaƙin wannan ma ya ci ni gaba ɗaya to nan wurin abin nihi shine mu wajen kiɗin mu dai kai wajen kiɗi na daga na rap din har yanzu ba iya cewa ya sauya ne gaba daya lalle wancan na zamani ne wanga na gargajiya ne mai amma na gargajiya ne wanda ke bude in abu na zamani zo muna sanyawa to amma abin da ke akwai babban inda suka ga inda magamansu ita ce irin sakon da nike isar da jama'a irin wannan sakon dai ba a cewa ya sauya shi dai ina tsammanin tun tashin farin inda mun duka waƙoƙi nike gare mu na ina jan hankali na faɗakar da jama'a lalle kuma da shaɗantar da su ko yanzu irin su ne nike yi amma dai kawai dai kamar dai yanayin irin kiɗin ne ya sauya kuma ban shi ma ina tsammanin ba cewa ba sami ya sauya ne kama ya girma dai ne
to wai ba idan shi harkar wakan nan da kiɗi da dai duka wasu abubuwa da suka shafi al'adu babu wani aiki da kake haka na daban
to lalle ka ne duka ayyukan da nake yi ayyuka ne wanda suka shafi kiɗi da waka dan lalle ina kiɗe-kiɗe na hakan ga ina yin ko da ke ma yanzu lalle ka shi wannan CD da wannan duka ba saiwa muna yin wasanninmu to bayan wannan abin da nake yi kuma shine dake yanda Allah ya sa na tsaya cikin kide-kiden da nake neman ci gaba da neman sanin duka abin da ya kumshi wannan sana'ai. Allah ya sa har na kai matsayin da yau nake koyarwa. Yanzu kaga kama ga barama nayi lalle na ji dadin wannan darajar da university nan wurin Abdul Mumin ta bani. Na ji in zanki koyarwa can wurin dan bara
sai kana karantarwa a can jami'a kenan?
Lalle ina karantarwa amma kidi da waka.
Okay. Kuma nan akwai dalibai sosai waɗanda ke mai da hankali ke daukar darasi a wannan fanni.
Eh to da kika san can wurin abun gugu akwai filar ce ke akwai wanda ke sashi nake akwai na wanda ya shahi abin da ya shahi al'adu kuma da communication.
Na'am, sadarwa.
Da sadarwa. To don ku cikin wannan sashen lalle kai gabara nayi wannan shekara tare da su. Bana ba za mu bi dan saboda wuri ne wanda in dai kuka tsaya da magana za ka wannan aikin to dole sai kana nan wurin baka taya babu sauran bulaguro ne
sai kuma baka lokaci sosai
to gaba ni isa mun dai gaskiya shekara gaba daya bismillahi in yi zama na wannan kadai to amma yanzu ko da ke bana yabo wajen su bana din yanzu bana akwai kuma wata lokacin daban wanda shi ma zani wagga shekara su zani amma dake su sun yarda da cewa lalle kai lokacin da wani bulaguro ya same ni ba lahi ina ita ya bulaguro na
baka amana an aura maka ba a ko shekara ba ka zan sauya mata kai wa dai bi ka ju kama ta baya ka kama ne maka nan da bi
Adumulmula kenan su da mun bar ma da adumulmula mun gode kwarai da gaske sai kuma mun sake waiwayan ku to Alhaji barka da shigowa
to barka dai Grace
an dawo lafiya
to lafiya alhamdulillah
tun da ka shigo daga kawo kwada ta kana bushe nace kana da magana kenan sai sa muka ce baba huta
ai lalle
sai baka da batu
to lalle ka
ya aka yi ne
to ai na ga miki Grace ai na tattaro labarai ina ganin buhu-buhu na zo da su wannan to shikenan to bari in fara miki da labari na farko kin san a dan wannan aikin hajin na bana an samu wani bidiyo da ke ta yawo na ainihin wani mutumi wanda ya je wajen jifan shedan yayi bayan ya gama jifan shedan nashi sai ya ma shedan da kuwa sannan kuma sai aka samu wani wanda shi ma da ya je wajen jifan shedan shi ai baki ga yanda ya daddage ba ya tattakure tattakure ya jifa shedan ya
ce ga ba
lalle sai na ga bayan wannan shedan din to wannan labarin da zan baki Grace Water shi wannan labarin ya faru ne ba wai labari ne
ba
kage bane
ba
ta fulani bane ai kuma zan baki labarin karni na 21 zaki san da cewar fulani sun waye
to shikenan to ba abin da ya faru wayayyan
to shikenan to wata abin da ya faru da aka je wajen jifan shedan ne to shi dai wannan suna tafiya su biyu ne da suka zo wajen jifan shedan sai aka ce to sai yake ce ma abokin tafiya shi ce to ka san abin da zai faru abin da zaka yi shine ka dauko manya-manyan duwatsun tunda an da ya ce shedan din nan guda uku ne akwai karami akwai na tsakiya akwai shedan babba to sai yake ce mishi to ka dauko manya-manyan duwatsun ka aje su a gefe daya sai mun je wajen babban shedan shi zamu yi mu amfani da babban duwatsu da manyan duwatsu shi karamin shedan yace to mu sa mishi kananan duwatsu to da aka zo wajen jiban shedan an zo na farko sai ya dauko kananan duwatsun sai ya amfani da su wajen jifan shedan guda bakwai to da aka gama sai aka tafi wajen jifan shedan na biyu wanda shine na tsakiya shi ma da yaje sai aka dauko matsakaicin duwatsu
aka bashi
su aka jefe shi da su sai da aka zo wajen karshe sai yake cewa to ai lallai shi wannan karan sai ya ga wannan shedan in ya ga yanda aka yi sai ya ga jini yana fita to amma abin da zai baki dariya baki sani ba da aka zo wajen jifan shedan din shi abokin tafiya sai ce to amma shi ya ga dai kawai ana jefa dutse a jikin gini amma sai ya leka
ya ga
shedan din nan da ke cikin
ramu
ya kwala mishi nashi to amma ai duk wannan ba shine ba Grace abin da zai baki dariya shine shi wannan sunan shi Gwani shi kuma dayan namanta sunan shi amma dai naje na ce mishi Gwani ta aje yace to Gwani ta aje dutsen nan babba idan ta je da shi za ta yi amfani wajen jifan babban shedan
to shi Gwanin ya jefa ne tunda bai ganshi ba ko ya aka yi
to ai ya dai ce zai leka to ya leka bai gano ba to shine ba mu sani ne aka kare zai ce sai ya sake jifan ne ko kuwa
to kaga wannan wata labari baka bace ga da Garba Sabiola ya aiko mana yace wai wani labari ne na wani mai gari ya tafi Saudiya to da ya dawo a cikin mutanen garin sai wani ya zo ya ce ranka ya dade mai gari da ka tafi sai muka ji dahadi gari ya ji lafiya kina mazibofe ne
eh lallai
to sai mai garin ya ce to da ya gashi ya kalle shi kawai sai ya ce to da na dawo fa
yawa
zai talaka ya gane kuskuren shi sai ya ce muka kara jin dadi muka kara jin dadi sai kai ma ka ce ka gano su masu jifan dan iri na masu ban dariya
kwarai da gaske to labarin da zan baki na gaba guda biyu ne to amma bari mu fara miki da guda ɗayan wannan babarbare ne ana ce mishi Madu to da aka zo wajen masallaci anan masallacin Makka kin san masallaci ne wani irin tamfatsetsen masallaci kuma ana kokarin ƙara fadada shi
ana ƙara ƙawata
shi to akwai wani hotel anan cikin masallacin yake
a cikin
wanda ake ce mishi Zamzam Tower akwai ƙaton hotel agogo yawa to da aka zo sai ake bada labari cewar wannan hotel din da kuka gani bai dade ba da aka yi shi to amma yanzu hukumomin wannan masallaci sun ce za a ruguje shi
gaba daya
za a matsa da shi can baya to shi Madu sai da ake bada labari sai Madu yake ce ma abokin tafiyar shi yace to wai yace ka amma wai ita zulum ba za ta iya zuwa ta dauke wannan ginin ta kai shi a can ba
a to
sai yake tambayan abokin tafiya shi yake cewa to wai zulum da Gwani ba za ta iya zuwa ta dauke wannan ginin ta kai shi a can ba
ya rusa shi tukunna a yi wani
tunda su in aka yana cewa to sai nace wai waye zulum din nan sai aka ce wai ai zulum shine sabon gwamnatin jihar Borno
sai nace au to wai ya dauke shi kai Borno
kai shi Borno
ga gidi za a rusa ko ba ka Borno ba ku da
gini
babban masallaci
kare tunda ya ga irin tamfatsetsen gini ne an ce za a ruguza shi sai ce to wai me yasa zulum watan gwamnatin jihar Borno ba zai zo ya dauke wannan ginin ya kai musu a can jihar Borno ta su ba
da wannan labarin zulum din to da fatan shi gwamnatin jihar Borno yana ya karbi wannan kalubalen
naga
Juli tana daga ba da hannu sabili da aka tilasta mu ja burki na idan kuna son ku ji karin bayanan nan da wannan sabon alhajin ya dawo da su sai ku tare ba a sati mai zuwa to yanzu a madadin
Yusuf Aliyu Harande
Alhaji
to lallai ka
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri
amin
kuna tare da VOA Africa.